cewa bakoncin wa muka samu a dandalin namu.
Sunana Fatima Idris.
Malama Fatima, ba mun labarin ki amma a takaice.
To ni da farko dai nayi primary school, ina a Ungo Brigade, daga nan kuma ni secondary school ina a UGGC Manjabar, sannan kuma daga nan na wuce Bayero University Kano inda na diploma, daga nan kuma na wuce na kammala degree dina.
Me a diploma me kika karanta?
Ya diploma na karanci mass communication ne
a degree kuma fa
shi ma haka.
To me yasa kika fara da diploma biki ne me degree gaba daya ba?
To gaskiya dai matsalar nawa na PCME ne, saboda jam dina nayi passing amma PCME ne na samu matsala, ban yi passing ba. To kuma daga by result din mu ma na secondary school din sai aka ce masa held ne saboda muhimmanci da yawa. Sai daga bayo kuma bayan na riga nayi na dan jira irin na zata za su release into Bible. To sai daga bayan 2012 tukuna sai suka release the results. To shine kuma sai nayi applying diploma already tunda an riga an ba da admission ban samu ba. To shine sai nayi wuce diploma din.
Da kika gama secondary school din kafin results din naku ya fito ya jima ne?
Eh, to kin san yawanci dama yana jimawa results din an gama kafin ya fito. Eh. To ai ya jima tunda sai 2012 fa aka release.
Kuma yaushe kika kammala?
2011 na gama. To kuma ba a release ba sai 2012 suka yi release din shi. Already kuma kin san da masu riga kuma sun ba da admission. To shi yasa.
Dama maskom din kikai sha'awar.
Eh, dama already shi ne sha'awar yi.
To sai take kammala diploma kafin ki degree?
Eh, sai da na kammala.
Kenan da kika fara degree biki fuskanci matsala ba tunda ki riga kin gudu?
A gaskiya ban fuskanci wata matsala ba tunda dama direct entry na riga na wuce. To kuma dama tun kafin dama a release results mu muka yi applying DE. To da already da na applying DE dina ana releasing the results din kuma da muka gani mun wuce successfully. To kawai shine sai muka je muka yi screening, muka yi komai, kawai kuma da Allah ya ce mai kemu sai aka ba mu admission.
To bacin kin fara degree din an fuskanci wata ƴar matsala akan hanya ko kuwa karatun haka ya tafi smoothly?
A gaskiya ban fuskanci wata matsala ba tunda dai gaskiya alhamdulillahi komai yana tafiya. Daidai.
Idan kika kammala kina sha'awar aiki?
Gaskiya ina sha'awar aiki.
Gidan TV ko radio?
Duk wanda na samu, amma gaskiya ni na fi son radio.
Saboda me kika fi son radio?
Saboda gaskiya ita ce ra'ayina kawai.
Me abin sha'awa a matsayin ki na mace a lokacin da kike karatu?
Gaskiya kin san abin sha'awa a ce ga mace tana karatu, tunda an ce kin gani mace ilimin ta in kai shi kamar ka gina al'umma ne gaba daya. To kuma burin kowace mace a wannan zamani a ce ta yi ilimi, kuma ita ma a ce ta amfanar, mutane sun amfana da abin da ta karanta. To ni shine babban burina a ce na yi ilimi a wannan zamanin, kuma ni ma na zo a matsayina da wadda nake so in zama yar jarida. To kuma ni ma na zo wannan ilimin na wata hanyar report, zan yi report in dinga faɗakar da mutane ta hanyar rahoton da zan bayar wanda mutane za su amfana da shi.
To wani irin kira zaki wa mata musamman matasa?
Da gaskiya kiran da zan yi musamman mata matasa waɗanda ba su fara karatu ba. Fiskatin da yanzu za ki gani akwai mata da yawa da ba sa karatu, sai dai ki gani iyayensu suna dora musu tallace-tallace. Gaskiya kira nan anan shi ne a dage kowa ya tashi ya nemi ilimi, saboda yanzu zamani ya zamanin nan sai da ilimi. Dan in baka da ilimi gaskiya abubuwa da yawa kana kallo za su wuce ka.
Madalla Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.